yayin da ya rage ɗan awayi a fara tantance sababbin ministocin da shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattijan Najeriya. Gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya ce shi kan baya adawa da wanda aka bada sunansa daga jihar Oyo, wato barista Adebayo Shitu. Gwamna Abiola Ajimobi yana jawabi ne a lokacin da kungiyoyin yan kasuwa, mata, matasa, dalibai, shugabannin addinai da dai sauransu dake dauke da kwalaye masu rubuce-rubuce iri-iri don nuna goyon baya ga Adebayo Shitu suka yi wata zanga-zanga a cikin birnin Ibadan. Yake magana jagoran zanga-zangar Mr. Bashiru Alade ya ce Adebayo Shitu mutum ne na gari. Mr. Bashiru Alade ya ce idan aka duba baya za a ga cewa Adebayo Shitu mutum ne na gari, mai mutunci, mai ilimi, kuma ya dace da canjin da duk 'yan Najeriya ke umarjin samu. Shi ma shugaban kungiyar matasa Mr. Daramola Abiola ya ce barista Shitu mutum ne da ba taɓa kama shi da cin hanci ba.
Our nominee from this state on record is the only nominee that doesn't involve himself in any financial misappropriation. He has never been charged by EFCC or ICPC.
Daramola Abiola ya ce ba a taɓa samun Adebayo Shitu da rubda ciki da kuɗaɗen jama'a ba, kana ba a taɓa kai ƙararsa ga hukumomin EFCC ko ICPC ba. Gwamna Abiola Ajimobi ya yi watsi da jita-jitar cewa ba ya goyon bayan barista Adebayo Shitu.
Always had my reservation as to his selection, but never opposed him. Since the president nominated him as our leader, I will never oppose his nomination.
Gwamna Ajimobi ya ce don ya yi gum da bakinsa ba yana nufin yana adawa da naɗa barista Adebayo Shitu minista ba. Gwamnan na jihar Oyo ya ƙara da cewa tunda shugaba Muhammadu Buhari ne ya miƙa sunansa ba zai yi adawa da shi ba. A yau ne majalisar dattijan Najeriya za ta fara tantance sababbin ministocin da shugaba Buhari ya mika mata. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.